yammacin jiya Alhamis wasu gungun yan fushi da makami suka kaiwa bankin Sky Bank a garin Efo wanda ke karamar hukumar Osei a jihar Ondo. Hari sun ka kashe yan sanda uku masu gadin bankin, sannan sun ka fasa kofar bankin mai turke, suka shiga suka kwashe magudan kudade da yawa. Jami'an hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda ta jihar Ondo, Femi Joseph, ya yi wa muryar Amurka karin bayani ta wayar tarho.
Numbering up to 20 with sophisticated weapons. They used dynamite to blow up the bulletproof doors and went with an undisclosed amount. Our men obviously engaged them in the gun deals, but because of the number, unfortunately, we lost three of our men.
Jami'an hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda ta jihar Ondo, Femi Joseph, ya ce da misalin karfe uku a lokacin da bankin ke haramar rufewa, waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci uku, su kimanin 20 ɗauke da manyan makamai, sun ka fasa kofar bankin mai surke, sun ka shiga sun ka kwashe kuɗaɗe masu yawa. Ya ce jami'an su sun ka yi ba ta kashi da su da bindigogi, amma saboda yawan su sun ka kashe musu yan sanda uku, to kowane mataki yan sanda suka dauka a hali yanzu.
Our men now the position of the suspect want to ensure the general public that we will get them arrested and they will feel the consequences of the action.
DSP Femi Joseph ya ce mutanen su sun bi sabon waɗanda suke tuhuma, kuma suna baiwa jama'a tabbacin cewa za su kama su don su fuskanci abinda sun ka aikata. To dama yan fashi sun taba fasa wannan bankin.
Yes, as far as I know, they will not without experience such incident in recent times.
DSP Joseph ya ce a sanin sa ba a taba fasa bankin ba, ko akwai waɗanda kun ka kama a halin yanzu?
We've not made any arrest for now, but I can assure you that we will do everything humanly possible to get to the root of this matter.
Sai kuma jami'an hulɗa da jama'a na rundunar yan sandan ta jihar Ondo ya ce a halin yanzu ba su kama kowa ba, amma ya bada tabbacin cewa za su yi komai da sun ka iya, za su yi komai a iyawarsu don su kama waɗanda na yi kisan. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da yan fashi da makami ke fasa banki da rana kata su kwashe kuɗaɗe, kana su kashe masu ƙararrin kwana a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.